Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol FM da Niya. Sai kuma tashar mu ta biyo a Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Kuna iya kuma sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da safiyar Alhamis 20 ga watan Yuni shekarar 2019. Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da masu sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. To Sarfilu, ba mukanin labaran.
To sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana maraba da hukuncin da aka yanke wa mutane hudu jiya Laraba da ake zargin su da harbo jirgin kasar Malaysia a shekarar 2014. Wasu tagwayen har-hara da aka yi kan ƙauyen dogon na wata ƙabila a yankin tsakiyar Mali sun yi sanadin mutuwar mutum aƙalla 38. Haka kuma za a ji cewa wata kota a ƙasar Kenya ta samu wasu mutane uku da laifin taimaka ma ƙungiyar IS wajen kai harin kan watan jaba, wato kan wata jami'a.
Kanin labaran kenan aka ji. A cikin shirin namu za ku ji cewa biyo bayan ƙorafe-ƙorafe rundunar sojojin saman Najeriya ta kai hari kan wasu 'yan bindiga a wasu ƙauyukan jihar Zamfara.
Misali, in ka an ce maka ka hau jirgin sama ka ɗauki hoto ka ɗauki abu, ya ce maka suna can, kaga kai za ka tafi ne wurare uku hudu ɗin nan da hoto ya nuna maka da wani abu za ka je kai ka buga wannan.
Yau take ranar da duniya ke mai da hankali kan matsalolin 'yan gudun hijira, saboda haka muna tafi da wani rahoto na musamman kan matsalar 'yan gudun hijira. Sai kuma shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar, amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin ku ji halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana maraba da hukuncin da aka yanke wa mutane hudu jiya Laraba da ake zargin su da harbo jirgin saman kasar Malaysia a shekarar 2014. Yana kuma tsammanin Rasha za ta bayar da haɗin kai ga binciken. Wani kwamitin bincike ƙarƙashin jagorancin ƙasar Netherlands wanda ke binciken kakkaɓo jirgin Malaysia da aka yi a sararin saman kasar Ukraine a shekarar 2014 ya ambaci wasu 'yan kasar Rasha uku da wani ɗan kasar Ukraine a matsayin waɗanda ake zargi da aikata kisan kai. Babban mai gabatar da ƙara wato a madadin gwamnatin kasar Netherlands, Fred Westerbeek, ya faɗi a wani taron manema labarai jiya Laraba a Huit cewa matakin da waɗanda ake zargin suka ɗauka ya kai ga harbo jirgin Malaysia mai lambar MH17. An bayyana sunayen waɗanda ake zargin 'yan asalin Rasha, Igor Girkin da Sergey Dusbinki da kuma Oleg Platov, sai kuma ɗan ƙasar Ukraine Leonid Kachenko. Wasu tagwayen har-hare da aka kai kan ƙauyukan dogon na wata ƙabila a yankin tsakiyar Mali sun yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 38, baya ga wasu da dama da suka raunata. Gwamnatin kasar ta tura wani gungun soji zuwa yankin don binciken al'amarin bayan da 'yan bindiga suka kai wa ƙauyen gangafani da yoru hari. Wannan shine karo na biyu a cikin wannan watan da waɗanda ake zargin 'yan ƙabilar Fulani da mayakan ƙungiyar Peul suka kai hari ƙauyukan ƙabilar Dogon. Rikici tsakanin 'yan ƙabilar Dogon waɗanda manoma ne na gargajiya da kuma Fulani makiyaya ya tsananta, duk da yake ɓangarorin biyu sun kwashe shekara da shekaru tare. Wata kota a ƙasar Kenya ta samu wasu mutane uku da laifin taimaka ma ƙungiyar IS wajen kai hari kan wata jami'a, wanda ya sanadin rasa rayukan mutum 148 waɗanda yawancinsu ɗalibai ne. Za a yanke hukunci ma Muhammad Abdi Abikar da Hassan Adin Hassan da kuma Rahir Charles Mubareso ranar 3 ga watan Yuli, a cewa babban alkalin kotun Magistrate Francis Andayi. Mutum na hudu, Sahal Dariye Hussein, an wanke shi daga tuhumar. Ranar 2 ga watan Afrilun shekarar 2015, 'yan bindiga hudu daga kungiyar Al-Shabab, kungiyar kasar Somalia mai alaka da Al-Qaida, suka shiga cikin jami'ar Garissa suka bude wuta. Yawancin mutanen da suka rasa rayukansu dalibai ne, haka kuma an kashe 'yan bindigar. A wancan lokacin kungiyar Al-Shabab ta ce harin wani martani ne akan matakin da sojojin Kenya suka dauka a kasar Somalia mai makwabta da kasar Kenya, inda makan kungiyar IS suke. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, sojin kasar Iraki sun ce suna gudanar da bincike kan wasu jerin har-harar roka da aka kai akan wani sansanin soji inda Amurka suke da kuma wata shiyar mai alaka da babban kamfanin mai na Exxon Mobil. Cibiyar tsare-tsaren matakan soji ta buƙaci dukkan hukumomin tattara bayanan sirri da su haɗa bayanai su kuma gano waɗanda ke kitsa har-haren da roka da makamai masu linzami zuwa sansanonin soji da kuma yankin fararen hula a Bagadaza da sauran wasu larduna. A cewar wata kafar jami'an tsaron Iraki, wata sanarwa da ta fitar, suka ƙara da cewa jami'an tsaro na ɗaukar matakai domin daƙile har-haren. Jami'an tsaro za su farma dukkan waɗanda suke tare da zaune tsaye da haifar da tsoro ga zukatan al'umma da kuma waɗanda ke wata ajandar da ta saba wa ƙasar Iraki, a cewar ofishin yaɗa labarai na rundunar soji. Shugaba Donald Trump ya karrama wani masanin tattalin arziki Arthur Laffer a jiya Laraba da kyautar lambar yabo ta shugaban ƙasa ta 'yanci, ko Medal of Freedom a Turanci, wadda ita ce kyauta mafi girma da ake baiwa farar hula a ƙasar. Wannan wani mataki ne da zai haifar da cece-kuce a cikin ƙasar tsakanin mutanen da suke kallon masanin tattalin arzikin na jami'ar Yale da Stanford a matsayin mai tsinkaya da kuma waɗanda suke mai kallon masanin harkar kasuwancin mai. Trump ya ce mutane ƙalilan ne suka kawo sauyi wurin tsare-tsaren tattalin arziki a tarihi fiye da Lafa. Yana faɗin cewa ya karanci koyarwar Lafa shekaru da dama. Tattalin arziki bai taɓa yin ƙarfi kamar irin wannan lokacin ba, in ji shugaba Trump. Daga ƙarshe, akwai ƙwararren shaidu da ke alaƙanta yariman Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman da kisan kan da aka yi wani ɗan jaridan nan ɗan asalin ƙasar Saudiya, Jamal Khashoggi, a watan Oktoba da ya gabata a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul, a cewar masu bincike kan haƙƙin bil'adam na Majalisar Ɗinkin Duniya. Angels Kalamad, mai bincike ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa don binciken kisan kai ba bisa ka'ida ba, ta ce a wani rahoto mai shafuka 101 na binciken da aka kwashe watanni 6 ana yi, an gano cewa Khashoggi ya fada tarkon kisan kai da aka tsara aka kuma gudanar, wanda ƙasar Saudiya ita ce ke da alhakin kitsawa ƙarƙashin dokar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa. Ta kuma ce ya kamata a saka wa shi kansa yariman Saudiyan takunkumi, har sai ya kawo wasu shaidu da ke nuna cewa ba shi da hannu kwata-kwata a kisan kan da aka yi.
Sarfilo Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Bayan yawan koke-koke daga 'yan yankin Zamfara da 'yan bindiga suka yi ta karkashe masu jama'a, jiya rundunar sojojin saman Najeriya ta samu nasarar murƙushe wasu daga cikin 'yan bindigar. Ga Hassan Maina Kaina dauke da ƙarin bayani.
Based on human intelligence reports as well as intelligence surveillance and reconnaissance missions.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ibikunle da Ramola, ke min ƙarin bayani dangane da wani bayanan sirri da suka samu da yasa jiragen yakinsu suka kai wani farmaki ga gungun 'yan bindiga daɗi a wani dajin da ke kusa da ƙauyen Dangote a jihar Zamfara. Sojojin saman Najeriya bayan da suka tabbatar da wani taro da gungun 'yan bindiga daɗi ke yi a cikin wannan daji da Asuba, suna tsara yadda za su kai farmaki ga fararen hula. Shine aka aike da jiragen yaƙi guda uku, suka afka musu inda nan take aka tabbatar da an halaka su. Waɗanda ma suka jiro ne kuma suke ƙoƙarin tserewa daga wannan daji. wani karin jirgin ya zo daga baya ya bi su ya halaka su. Air Commodo Ibikunle da Ramola ya ce wasu 'yan bindigar masu taron araju da ka sun yi ta kokarin harbo jiragen yakin a daidai lokacin da suke tserewa, amma dukkaninsu an halaka su. Duk da wannan hoɓɓasa na jiragen yakin Najeriya, ana ci gaba da samun rahotannin aika-aikar waɗannan 'yan bindiga nan da can. To ko me ke kawo hakan? Tambayar kenan da na yi wa tsohon babban hafsan hafsoshin hedikwatar tsaron Najeriya, Air Marshal Al-Aminu da Gash.
Misali, in ka an ce maka ka hau jirgin sama ka ɗauki hoto ka ɗauki abu, na ya ce maka suna can, kaga kai za ka tafi ne wurare uku hudu ɗin nan da hoto ya nuna maka da wani abu za ka je kai ka buga wannan ne. To kila baka gama gano inda suke koyo ba, a ka gama buge-bugenka ka tafi kuma sai wani can da baka buga ba, ka ga za su kullo duk inda su kuma za su je su yi barna sai su kokari kuma su shigo. To sai dai a ci gaba haka din. A hankali, kila za mu kamo.
A bayanan dai, babban hafsan rundunar sojan saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar, na ci gaba da ɗaukar ƙarin matakan takura 'yan bindiga daɗin da ya haɗa da ƙaddamar da cibiyar tattaro bayanan sirri mai aiki da na'ura mai aiki da ƙwaƙwalwa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina, kamar yadda aka ji yau take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan matsalolin 'yan gudun hijira. Shugaban sashen Hausa Fred Cooper ya hada wannan rahoton wanda na fassara kuma za mu karanto.
Rahoton shekara-shekara na hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Wannan karin ya gano cewa mutane kimanin miliyan 13.5 ne suka sake rasa muhallansu a shekarar sanadiyar yaƙi-yaƙi da gallazawa. Babu inda wannan matsala ta 'yan gudun hijira ta bayyana ƙarara kamar a yammacin Afirka, inda dubun-dubatan mutane suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira kuma suke fuskantar mawuyatan yanayoyi. Da take magana da muryar Amurka a birnin New York, Ninette Kelly, wakiliyar hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta ce akwai matsaloli sosai a yammacin Afirka, inda baya ga 'yan gudun hijira 'yan ƙasa da suka rasa muhallansu saboda tashe-tashen hankula, akwai kuma 'yan gudun hijira daga makwabtan ƙasashe. Ta ba da misali da jamhuriyar Nijar mai 'yan gudun hijira sama da 380,000.
Surrounded by countries that are also facing insecurity, so they're receiving refugees from Mali and from Nigeria. This is an enormous challenge for us.
Suna kuma mukaftaka da kasashe da suke fuskantar matsalar tsaro. Dan haka ne suke ansar 'yan gudun hijira daga Mali da Nigeria. Wannan wata babban matsala ce ga ƙasa mai tasowa, wadda da ƙyarma take iya biyan buƙatarta. Wannan bai tsaya ga Nijar kawai ba. Yawan 'yan gudun hijira da ke cikin wasu ƙasashe masu yanayi irin na Nijar sun kai silisi biyu.
Ninette Kelly ta ce al'ummar duniya ta lura cewa muddin ana so ƙasashen da 'yan gudun hijira suke zaune su iya kula da su, a yayin da suke kuma faɗi tashin biyan buƙatar 'yan ƙasa, dole ne fa a taimaka musu.
And we're seeing much more development actors come on board to support countries like Niger and others to be recognizing that what
muna ta ganin masu taimako na daɗa zuwa suna taimakawa ƙasashe irin Niger da sauransu, saboda sun lura cewa rawar da ƙasashen suke takawa ta wajen ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijira ta cancanci goyon baya. Duniyar gaba ɗaya suke maɗawainiya, don haka suna buƙatar a taimaka musu wajen yin hakan. Madalla a gaishe da Ibrahim Ka'almasi, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tsoka hoiba ku da ba tambaya nike da
da ana duba gogewa da za a ɗebi mata da yawa watakila ma matan sai sun fi yawa saboda akwai matan da suka yi fice da wajen aiki da wajen gwagwarmaya da kuma wajen wato jajircewa akan duka abin da suka saka a gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali a yau 20 ga watan Yuni shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna tare da Hajiya Hawa El Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya majalisar dattijan tarayyar Najeriya da kuma barista Aisha Ali Tijani ya gwagwarmaya kare haƙoƙin bil'adama musamman mata waɗanda a yau suka bayyana yadda suke gani gwamnatoci za su iya cimma burin damawa da mata a dukkan matakai. Hajiya Hawa ta ce kuskure ne watsi da sauran jam'iyyun hamayya wajen raba mukaman siyasa kamar yadda za ku ji a wannan bibiyar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya jagoranta.
Akwai jam'iyyoyi waɗanda suke da mutane da namiji da mace waɗanda sun yi fice da gogayya wajen aiki wanda kuma shine muke ta kullum da muka yi nazari shekara da shekaru bayan Allah karatu da nazarin da muke kenan na kimiyyar siyasa ka ce a'a arzikin da Allah ya aje maka a wani daki kai ba za ka taba shi ba saboda wannan dakin ba shi kake kwana ba to kaga inda ake babban kuskure kenan magana ce ta yanzu kuma sai kai nazari da fasada hikimar da Allah ya baka da ilimin da Allah ya baka to sai ka bude duka rumbunan da kake da ina wani wanda yake da wannan gogewar a kaza fito kai ma ina wace wanda take da gogewar a fito to da ana duba gogewa kullun ina magana da za a ɗebi mata da yawa watakila ma matan sai sun fi yawa saboda akwai matan da suka yi fice da wajen aiki da wajen gwagwarmaya da kuma wajen wato jajircewa akan duka abin da suka saka a gaba.
Barista, yaya gwamnoni da shugaban kasa ya kamata su bullo zancen na dandan nan?
Ya kamata su duba su gyara na ɗaya kenan, sannan kuma kamar abin da uwata ta faɗi a duba a ga me doka ta tanada a dinga kokari ana bin abin da doka ta ce. Ita doka ba dan mutum daya ake yin ta ba, ba dan namiji ba, ba dan mace ba, kuma sannan in an ce mulki ana yin shi dan maza da mata gaba ɗaya ne. Galle walalla shi mai mulki dole ya kalli kowa ta fuskar yadda za ka biya wa kowa bukata tunda sunan ka su 'yan ƙasa. Bai kamata a ce ɓangaren mata ba su da wanda zai tsaya ya jajirce musu don ganin biyan bukatar su ta biyu ba ko ku sun sami yadda suke so ko kuma matsalolin su an yayi musu. Wannan shi ya samu
yanzu watakila da shugaba Buhari zai nemi shawaraki ko gwamnan Kano ko na Kaduna ko na Lagos ko na Borno la'akari da wannan wato korafi ko matsala da aka fuskanta na ba a baiwa mata sun shiga an zaɓe su yadda ya kamata ba musamman a manyan jam'iyyu me za ki ce da su?
Abinda zan fara faɗi shi kenan a gyara structure ta jam'iyya tun farko daga nan za a fara inda ya magana zaɓe ne a gyara structure ta jam'iyya.
Kafin yanzu ai batun da muka sa a gaba shine za a yi na ɗaya na kwamishinoni da shugabannin hukumar gwamnati da sauran masu ba wa gwamna shawara da sakatarorin gwamnati da waye.
A samu mukamai da suka dace da mata a iba a ba su. Mu kullum akan ba mu commissioner of women affairs ta kafu ita ce tamu domin affairs din namu. Kullum aka ce commissioner for women affairs ko minister ce of women affairs tambayar da nake me ya affairs din namu hayo is undefined
ko ba ku san ita ba ta san affairs din naku
ai shi office din ma bai san me ya affairs din namu
to
wannan kujera da ake ba mu ana shinge mu ne a roko a ajiyemu kusan bincike da muka yi kididdiga muka yi ta tunatunan sai muka gane gabaɗaya wannan kujera harkar empowerment take karewa kuma empowerment din ma is not adequate bai wadata ba bai isa ba kullun aka tashi sai ai empowering abinda ba shi kenan ba ko ayi shi sama sama ma bai isa an yi shi ba kawai dai suna an yi je kana yi kan shi kenan affairs din mu me yasa nace maka is undefined ba a san shi ba
to in haka
shi kenan in an ware mu ba mu da harka a lafiya kenan
ai kuna gargashin ma'aikatar lafiya kuna gargashin ma'aikatar lafiya kuma akan samu kwamishinoni ko ministoci na lafiya mata
guda nawa ake samu mun fi kula lura da lura duk inda aka aje asibiti ka san mace aka ajewa ko ta kai kanta ko ka kai ɗanta wannan shine issue ɗin mu ya kamata a ce wannan office ma namu ne. Ko ba a ba mu shi duka ba, a ba mu wani babban mukami a wannan guri. In an zo magana ilimi, ya kamata a ce mu mukai ka gida a gurin. Saboda ƴaƴanmu ne. Mu muka san ciwonsu. Kuma mu muka san me muke faɗi idan aka ce yara babu ilimi. Mu muka san matsalar da muke shiga, kuma society take shiga idan aka zo aka ce samari ba aikin. Duk inda aka ce maka ba aikin, magana ta farko ma ilimin ne ma babu. Kafin a zo a ce an yi shi ma babu aikin. Kaga ma'aikatar kuɗi, ya kamata miss ita ma a ce da mu a ciki. Mu yi ruwa mai tsaki don mu san nawa ake ba mu, shin ya ishe mu ko da zai ishe mu ba. In an ce gashi an ɗau naira kaza an ba ministry ta mata, to zai ishe ta ma? To me ƙudurin da za ta yi da shi? In harkar lafiya za ta yi, harkar ilimi za ta yi, harkar gyara makarantu, harkar gidan gajiyayyu za ta yi, harkar kaga ya fi ƙarfin abin da za a ce wai an bata a dunƙule. Saboda ita ma'aikatar mata, ya kamata a ce kowace ma'aikata akwai teburin mata a cikinta.
Kaji Hawwa, kamar bayanin da barista take faɗa fa, da za a bi shi sai a ga kwata-kwata ku ne ma ku kama mai manyan ma'aikatu na tafikar da harkokin gwamnati. Kina ganin watakila idan aka wannan siga ku kuma ba za ku mamaye komai ba kenan a ce yanzu komai ya koma hannun mata?
Zan dai dawo magana ta komai za ka yi kana yin nazari. Shi mulki ba abu bane ba na shaci faɗi. Magana ce ta sai ka zauna ka karance shi, ka fahimce shi, kuma ka yi masa tanadi. Kaso ya nuna a cikin wato ƙididdiga ta yawan ɗan adam a cikin Najeriya, a za a iya cewa kai da kai ake. Mata kashi 50, maza kashi 50. To idan ka ce wannan kashi 50 ɗin ba su da tasiri ga masu tasiri, to ka yi wa kanka tawaya da kanka, ka tauye kanka da kanka. Don kamar kai ne idan ka haihu kana da 'ya'ya mata 5, kana da 'ya'ya maza 5, ka ce bari in kai 5 makaranta, wannan mazan wayannan matan su in basu, to yana tabbatar maka cewa sai sun zama muku jidali wayannan yaran. Kuma amma idan kai adalci ga baki daya, zaka zama za su zama to kowannan su yana da gudunmawar da zai kawo. To wannan shine kullum muke dubawa a ilimance, muke fadawa gwamnatoci ba na Najeriya kadai ba, a yanayin aiki na kasashe na duniya wayanda ne wa aiki. Wannan shine irin nazarin da muke magana. Duk wanda yake dan adam ne a cikin kasarka, to ka dauke shi a matsayin jari ne. To idan ka ce ko jari ne, to ba zai zafi gida ya kwanta ba, zai fito ya yi aiki irin na yanda jari yake yin aiki. Saboda haka duk abin da za a samu ya zamanto bai zama maka wahala ba, ya zamanto maka kwashiri ba. To wannan shi nake duba. Saboda haka magana da take yi tana magana ne akan gaba. Idan an ce yawan mu ya kai yawan da zai zamanto ko ina an saka masa tebur, to ya cancanta a yi saboda a samu bunƙasar tattalin arziki na ƙasa.
An saka mata tebur?
Wato ba wai zance kamar yadda na faɗi. Ina magana ne na ko jinsin namiji ne yake da yawa, to ana duba shi. Idan jinsin mata ne yake da yawa, ana duba sa. Me ake nema ne daga ƙarshe? Tattalin arziki da gina al'umma ta gari. Ƙasar Najeriya ba za ta ci gaba ba sai ta duba wa'innan. Kuma na Kano, ni da yake 'yar Kano ce, ba za ta ci gaba ba sai ta tabbatar ta yi nazari akan irin wayannan batu da muke yi.
To madalla, kafin mai sallama da bakin namu, za ku je da suke ganin adawa za ta zama da ma'ana wajen cika alƙawuran siyasa da kuma gudunmuwar da al'umma za su iya badawa ga ci gaban ƙasa. Yau ma za mu so mu ji daga gare ku masu saurare. Tambayar ita ce, menene hakkin talaka wajen ganin shugabannin da ya zaba sun inganta rayuwar iyali? Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hawwa Yakub da kuma barista Aisha Ali Tijjani da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To, kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sakon.
Saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaje a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da musu mutane.
To an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido
ba zai yiwu ba.
Idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi ba don haƙƙin mu ne.
Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a ugun Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Niger, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai.
To yanzu bari mu ba Sarfilu waje domin jin takaitattun labarin duniya.
To a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yana maraba da yace yana maraba da hukuncin da aka yanke wa mutane hudu jiya Laraba da ake zargin su da harbo jirgin saman kasar Malaysia a shekarar 2014. Yana kuma tsammanin Rasha za ta bayar da haɗin kai ga wannan bincike. Wani kwamitin bincike ƙarƙashin jagorancin ƙasar Netherlands wanda ke binciken kakkaɓo jirgin Malaysia da aka yi a sararin saman Ukraine a shekarar 2014 ya ambaci wasu 'yan ƙasar Rasha uku da wani ɗan ƙasar Ukraine ɗaya a matsayin waɗanda ake zargi da aikata kisan kai. Wasu tagwayen har-haren da aka kai kan ƙauyen Dogon na wata ƙabila a yankin tsakiyar Mali sun yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 38 baya ga wasu da dama da suka ji rauni. Gwamnatin kasar ta tura wani gungun soji zuwa yankin don binciken al'amarin bayan da 'yan bindiga suka kai wa ƙauyen Gamfani da Yoro hari. Wannan shirye karo na biyu a cikin watan nan da wato watan da waɗanda ake zargin 'yan ƙabilar Fulani da mayakan ƙungiyar Paul suka kai hari kan ƙauyen ƙabilar ta Dogon. Wata kota a ƙasar Kenya ta samu wasu mutane uku da laifin taimakama kungiyar IS wajen kai hari kan wata jami'a wanda ya sanadin rasa rayukan mutum 148 waɗanda yawancin su ɗalibai ne. Za a yanke hukunci ma Muhammad Abdi Abibkar da Hassan Adin Hassan da kuma Rashid Charles Bereseru ranar 3 ga watan Yuli a cewa babban alkalin kotun Magistrate Francis Adanyi. Mutum na hudu wato Sahal Dariye Hussein an wanke shi daga tuhumar. Ranar 2 ga watan Afrilun shekarar 2015 'yan bindiga hudu daga kungiyar Al-Shabab, kungiyar kasar Somali mai alaka da Al-Qaida, suka shiga cikin jami'ar Garissa suka kuma bude wuta. Jiya Laraba sojojin kasar Iraki sun ce suna gudanar da bincike kan wasu jerin har-harar roka da aka kai kan wani sansanin soji inda Amurkawa suke da kuma wata shiya wato da shiyar mai mai alaka da babban kamfanin mai na Dizan Exxon Mobil. Cibiyar tsare-tsaren matakan soji ta buƙaci duka hukumomin tattara bayanan sirri da su haɗa bayanai su kuma gano waɗanda ke kitsa har-haren da roka. Wato da makamai ma masu linzami zuwa sansanonin soji da kuma yankin fararen hula a Bagadaza. Sauran wasu larduna a cewa wata kafar jami'an tsaron Iraki a wata sanarwa da suka fitar suka ƙara da cewa jami'an tsaro na ɗaukan mataki domin daƙile wannan hari.
Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwan fatan alkhairi ga iyalan Ambassador Samuel Jimba da mai ɗakin sa Mabis domin auren 'yarsu Dr. Matayebi Ruth da angwanta Osawan Samuel da za a ɗaura a ranar Asabar da ƙarfe 10 na safe a Chapel of the Redemption College of Education a Kwanga. Za kuma a yi bikin sallamar amarya a gobe Juma'a da ƙarfe 2 na rana. To Allah ya bada zaman lafiya da albarkan zaman aure. Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hansi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Kumel da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bamu umarni CD da kuma injiniyanmu na yau Daryl Smith ni Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya sai an jima kaɗan da hansi idan Allah ya kai.
Afrique.